Wani abin dubawa a wannan shine cewa babu gwamnatin da ta taba nada ministoci masu yawa a kasar tun bayan dawowar mulkin demokradiyya. Idan an bi tarihi a wannan jamhuriya ta hudu da ta fara a shekara 1999 an samu shugaba Olusegun Obasanjo ya nada ministoci 27 tsakanin mulkin sa na farko daga 1999 zuwa 2003 wanda yake adadin su zuwa 30 a wa'adin sa na biyu daga shekara 2003 zuwa 2007. A shekara 2007 zuwa 2010 marigayi Umaru Musa Yar'Adua ya kai adadin 39 amma bayan rasuwar sa sai shugaba Goodluck Jonathan ya rage yawan su zuwa 33. Kundin tsarin mulki ya tanadi cewa za a nada ministoci 36 ne idan an hada da babban birnin tarayya kuma sai a nada 37. Sanata Rufa'i Sani Hanga ya ce majalisa za ta yi zama na musamman akan ministocin.
Ko lokacin ma da ake minister of state da minister na sosai, yanzu kuma sun ce da ba za su yi minister of state ba. To ban sani ko kuwa su canja su yi minister of state ne. Duk minista za a musu minister of state, in ba haka ba kam minista guda 48 a sun yawa. Mu dai mun tantance. Amma tantance wannan ba wanda muka yanke hukuncin ya zama, har sai mun zauna a dalli cinin sai mun zo mun zaman tabbatar da su ko rashin tabbatar da su.
Amma ga shugaban kungiyar ceto APC wato Rescue APC Northwest Group a Turanci Muktar Tahiru Gora ya ce kungiyar tana murna da yadda jam'iyyar APC ta samu gata.
Farko dai muna godiya ku da yadda APC ta samu gata a Northwest. A wannan tsakani shugaban jam'iyya yana Northwest, deputy senator president yana Northwest, speaker na kasa yana Northwest, ga chairman appropriation mana Northwest, kuma ga ministoci guda biyu a Katsina da jihar Kano kuma har da mata.
Ya kuka ji da aka ba daya cikin matasan Kano mace Maryam Sheti kuma a ce yau da ya kamata ta zo a tantance ta, sai ga takarda daga fadar shugaban kasa cewa an sauya sunanta da sunan wata wadda ta taba commissioner ilimi mai zurfi a jihar Kano a karkashin shi sabon shugaban jam'iyyar APC na yanzu Abdullahi Ganduje. Ya kuka ji?
To gaskiya abu ne guda biyu. Na farko dai dukkanin wanda Allah ya ba rabo mulki na Allah ne shike ba ga wanda ya so a lokacin da ya so. Ba mu ji dadi ba, amma dai muna godiya kuma da aka sake kawo mace daga gurin aka kara maida ta.
To sai dai ga kwararre a fannin tattalin arziki na kasa da kasa Shu'aibu Idris Miƙati ya koka ne kan yadda aka samu ministoci har 48.
Ba ma za mu iya tsayawa kamar yadda ƙasa ko tsarin mulkin ƙasar ya kayyade ba cewa ministoci kada su wuce 36 ko kuma kowace jiha ta samu wakilci a majalisar ministocin nan a ce za a yi 48. A gaskiya hankali ba zai ɗauka ba. Bai kamata a ce a wannan ƙarni maimakon mu rage kuɗaɗen kunda muke amfani da shi wajen tafiyar da mulki a ce wai ƙarawa ake. Sannan ƙasar da muke fama na yaya za mu yi? Bashi yayi mana katutu, abin yana daure mana kai.
Bincike da muryar Amurka ta yi na nuni da cewa idan aka nada ministoci 48 din nan, ƙasa za ta iya kashe naira biliyan 3.3 kan ministocin a cikin shekara 4. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.